ƙudurin dokar mai kunshi da bangarori hudu yayin watanni biyu a majalisar kasa inda aka yi ta muhawara a kansa abin da ya dauki hankali kan ƙudurin shine yadda ƴan arewa da ke majalisar suka korafi da kakkausar murya har majalisun biyu wato da ta dattawa da ta wakilai suka dakatar da aiki akan dokar a zaman majalisar sai shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukwayani Bamidele ya wannan tsokaci a gauran majalisar
Suspend, as far as we are concerned, the tax reform bills are aligned. Because like I said, the executive bills that can only be withdrawn by the executive.
Bamidele ya ce babu inda majalisar dattawa ta ce za ta dakatar da aiki akan ƙudurin domin ƙudurin daga bangaren gwamnati yake saboda haka su ne kai za su iya janye shi majalisar ta mika ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin kuɗi domin ya bitar ƙudurin ɗaya bayan ɗaya har ya bude dandalin sauraron ba'asin jama'a a kai saboda haka ba daidai bane a ce mun dakatar da aiki kan ƙudurin to amma sanata mai wakiltar Bauchi ta Kudu Shehu Umar Buba yayi tsokaci cewa
abunda mun muke fada akan cewa wannan haraji din an kawo shi a gurguje kaman a zo a dauko abu a kawo muku ba kuma fahimci abin da ke ciki ba kuma koda aka zo ran da aka ce ya wuce karatu na biyu to gaskiya mu abin da muka cin mai kuma abin da muka ba da shawara kuma akan sa muke sanatocin APC da kuma sanatocin arewacin Najeriya akan cewa dole ne ya zama wajibi a dakatar da wannan kudi a bawa al'umma dama a bawa arewacin Najeriya dama a bawa mutane dama a san ma menene ne kudin ta kunsa domin ba za a zo ka kawo mana abu a cikin ma'ana a gurguje ya kudin dine ba ma fahimci abun ba a zo a samu a gaba wakilci muke yi al'umma suka zabe mu kuma sun murnata da Qur'ani zamu musu aiki zamu musu wakilci so yau idan muka zo muka bar cewa wannan abu ma'ana wanda suka kawo shi suka cimma abin da suka cimma to ban yi wakilci ba kuma ma'ana sai Allah ya tambaye mu
Majalisa mai wakiltar karamar hukumar Sage ta jihar Kano, Muhammad Bello Shehu, ya bada bayanin abin da yasa suka janye aiki akan ƙudurin dokar.
To ni ya fahimta gaba wani abu yasa aka dage mafaci pressure daga bangaren mu ƴan majalisa da muke adawa da mu da yawun talakawan da muke wakilta da kuma su kansu daga ƙasa da pressure da ake samu daga wajen al'umma na gari musamman limaman mu da suka dauki abin da ake maganganu akan shi. Lalle abu ne da abun ayaba ne da kuma cewar abu ne da masana mu a namu bangaren mun gamsu cewa abin nan ba alheri bane ba musamman mu daga yankin da muka fito
shi kuwa shugaban majalisar dattawa Godfrey Abadio ya ce babu yadda majalisa za ta yi wani abu da al'umman kasa ba su amince da shi ba
so long as this Senate is convinced that it is in the interest of Nigerians we will go ahead with it with a view to bringing our economy on a forward march
Abadio ya ce saboda haka ya kafa kwamiti na musamman a ƙarƙashin shugaban marasa rinjaye sanata Abba Moro domin haɗa gwiwa da ofishin shari'a na ƙasa saboda a tantance dokar kafin a dawo da ita ga majalisar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya